Bison Play.
Exclusive from abokimusic.com.
Look, kasancewan ki mace kade iko ne. Suna da matsayi kawai karin ciko ne. Karki manta da karfin ki yar uwata. Ke cefa asalin tushin uwar sarauta. Fuka-fukin hankaka kike rise above. Don't let nobody tell you you are not enough. You are queen. Aikin jimre wutar yaki. Lokacin ya kai in naki ne kice a baki. Sarauniya kaman Queen Amina ta sassam. So nake duk yamacin arewa ta taso. Rashin sani ya fi dare duhu ku ne hasken. She yasa kan mu aure ku sai mun biya sadakin. Eh mana ai kun isa ne. Wanda bai yadda da hakan ba shi ke danna muku yanci. Ragon namiji ke tsoron mace mai ilimi. Rike darajan ki yarinya, you feel me?
I'm a lady, you're my girl. Yes, you can do it. I'm a lady, you're my girl. Let nobody put you down. I'm a lady, you're my girl. Yes, you can do it. Ladies, you're my girl. Stand your ground and wear your crown.
Tace mace ta farko da ta zama sarauniya cikin zamantakewar maza. Ta fara da yankin Hausawan Afrika zuwa kan iyakoki mafi girma. If you could do it, you can do it too. Greatness is all I see you. Yarinya, I hope you see it too. I see a queen when I look at you. Damn girl, look at you. Sarauniya kaman Queen Amina ta sassam. So nake duk ƴan matan Afrika su taso. Rashin sani ya fi dare duhu ku ne hasken. Wanda ya san darajan uwarsa dole ya sani. Eh mana ai kun isa ne. Yarinya, karki bar wani ya danna miki yanci. Ragon namiji ke tsoro mace mai zuciya. Rike darajan ki yarinya, kin ji ni ba?
I'm a lady, you're my girl. Yes, you can do it. I'm a lady, you're my girl. Let nobody put you down. I'm a lady, you're my girl. Yes, you can do it. Ladies, you're my girl. Stand your ground and wear your crown.
Rike darajan ki yarinya, you feeling me? Saya da karfin gwiwa yarinya. Oh girl, you are warrior. Kaman Queen Amina zariya. Oh, you gotta tell him who you are.
Queen, you are queen.
Oh yeah, you gotta.